manyan sarakunan gargajiya a jihar Ekiti sun bi sawun shugabannin jama'a a Najeriya wajen kira tare da roƙon jama'ar jihar Ekiti da su gudanar da zaben gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa lamun lafiya. Shugaban majalisar sarakunan jihar Ekiti, Oloye na Oye Ekiti, Oba Ademola Jude, yana ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya da suka yi kiran a yi zaben lafiya.
I hope and I believe with prayers everything will go on well. So we should be prayerful, then we should try to be our brother's keeper.
Oba Ademola Jude yace yana fata kuma yayi amanar cewa idan ana addu'a komai zai tafi daidai. Saboda haka muyi addu'o'i kana mu so junanmu. Shima Owa Ajiro na Ijoro Ekiti, Oba Adebayo Adewale yace ba duk ɗan takarar gwamnan za su zama gwamnan ba.
Only one person will emerge and whoever emerges will let us accept.
Oba Adebayo Adewale yace mutum ɗaya tilo ne zai zama gwamna, kuma duk wanda ya lashe zaben gwamnan to mu karbi sakamakon. Shiko Oluyin na Iyi Ekiti, Oba Ademola Ajakaye yayi kira ga jama'ar Ekiti da su zauna lafiya. Mataimakin babban baturen yan sandan Najeriya mai kula da aikace-aikacen yan sanda Joshua Kabila ya bada umarnin janye jami'an yan sanda da masu tsaron manyan mutane.
The purpose of Saturday election, all officers attached to these individuals will be fully withdrawn and be documented here in the headquarters as early as 6 o'clock in the morning.
DIG Joshua Kabila ya ce a dalilin zaben gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa, duk jami'an yan sanda masu tsaron mutane masu gata su koma headquarters yan sanda da ke birnin Ado Ekiti da karfe 6 na sanyin safiya. DIG Habila ya ce an ɗauki wannan mataki ne don su haɗa hannu da takwarorinsu don tabbatar da tsaro a ranar Asabar da za a yi zaben gwamnan. Ya yi gargaɗin cewa duk jami'in ɗan sandan da an ka janye daga tsaron wani babban mutum mai gata kuma bai koma headquarters yan sanda da ke birnin Ado Ekiti ba, to za a hukunta shi. Haka zalika ya buƙaci jama'a da su fito su kada ƙur'unsu kana su kwantar da hankalinsu domin jami'an yan sanda za su ba su tsaro. Zaratan yan sandan da aka jibge dai domin tabbatar da doka da oda a lokacin zaben da bayan zaben dai sun rinka ta da tsimi a headquarters yan sanda da ke birnin Ado Ekiti. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.